yan uwa masu albarka, yau kamar yadda muka bayyana muna 18 dare na 19 ga watan 5 hijira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447. Muna takaitawa saboda akwai wani uzuri, za mu je haccen gurin kubiya ko losu gungu, sai ya kamata mu yi sallah insha Allah. Muna cikin darasi babi na tafsir tauhid wa shahadatu an la ilaha illallah, inda malai ya ce fihi masa'i. A cikin wannan babi ayoyin da sun ka gabata akwai mas'aloli. Fihi akbarul masa'il, malai ya ce cikin wannan babi akwai mafi girman mas'aloli, wa ahammuha, da mafi muhimmancin su. Wa hiya tafsir tauhid, shine fassara ma'anar tauhid. Kenan da an tambaye mu ma ma'anar tauhid, huwa ifradullahi bil ibada, kadaita Allah da bauta, shi ake ce ma tauhid. Shine da'watur rusul wal anbiya, da'awa wa'azina annabawa da manzanni, ku kadaita Allah da bauta. Duk annabawa in sun zo suna kira ne zuwa ga la ilaha illallah. Duk musulmin da ya rayu a kai, ya mutu a kai, to dan aljanna ne, ko shakka babu. Hadisai da dama sun bayyana haka. Malai ya ce wa hiya tafsiru tauhid wa tafsiru shahada, da kuma fassara kalimatu shahada. Kalima mafi girma, kalma mafi tsada, mafi muhimmanci ita ce la ilaha illallah. Kamar yadda bayani ya gabata a farkon littafi, wa bayyanaha, malai ya ce waɗannan matsaloli masu muhimmanci ya bayyana su bi umurin, da waɗansu al'amurra wadiha, wanda suke bayyane. Minha, cikin waɗannan matsaloli akwai ayatul Isra, aya ta suratul Isra, da Allah ya nuna cewa Yahudu da Nasara da waɗanda suke tsali, suke shirka, suna riƙon waɗansu alloli. So waɗannan da suke riƙe alloli su ma ta kansu suke, kamar masu bautan Uzair, kamar masu bautan Isa, kamar masu bautan mala'iku, kamar masu bautan Maryama. To su waɗannan annabawa ta kansu suke suna neman kusanci ne a wurin Allah Ta'ala. Cikin wannan aya Allah ya bayyana kan masu shirka, waɗannan waɗanda suke tsahi, allazina yad'una salihin, waɗanda suke bautan mutanen ƙwarai. Haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala fafiha ya bayyana a cikin wannan aya bayanu anna hadha huwa shirkul asghar, ma'ana huwa shirkul akbar, bautan waliyai ko bautan salihai ita ce shirka wadda take hidda mutum cikin musulunci. Ba a bauta ma kowa in ba Allah ba. Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, Allah shine gaskiya kuma shi kadai ya cancanta a bauta masa. Duk bauta wadda ba ai ma Allah ki ta ƙarya, wadda ba ta gaskiya ba. Haka malai ce wa minha ayatu bara'a, cikin wannan babi ayar suratul tauba da Allah madaukakin sarki bayyana fiha, ya bayyana cewa anna ahlal kitab, masu littafi yani yahudu da nasara, waɗanda sun ka bishire ma waɗannan littattafai, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, sun riki al ma'ana malumman su da mabiyan Allah daga cikin su, sun rike su arbaha, alloli, abun bauta, min dunillahi, koma bayan Allah. Lokacin da Adi ya musulunta, ya zamna cikin waɗannan addinai, ya san at-taura da injila, da ya shiga aya annabi ya karanta, ya ce manzon Allah alaihi salatu wasalam, ba mu kasance masu bautan waɗannan malumai ba. Sai annabi ya ce, shin idan sun halatta muku abunda Allah ya haramta ba kuna halatta ba? Ya ce eh, in malai ya riga ya ce wanga halal ne, ko da a Qur'ani haram ne, to ya zan halal a wurin mu. Annabi ya ce wannan ita ce bautarsu da Allah yake magana, ba wai sai ka yi wa mutum sujjada ba, ko ka yi roƙonsa, ko ka yi kirarinsa, la, mutunan ya kasance shi ke zana ma, yake tsara ma addini, ya ce ma wanga halal ne ko wanga haram ne, ko ka yi masa da'a da biyayya ya huce gona da iri, ka yi shishigi cikin wannan ma'ana ladabi da biyayya, to wannan ake ce ma bautan wani Allah. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala وبين أنهم ayar ta bayyana cewa su waɗanda Allah ya yi magana a kansu lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida ba ai musu umurnin komai ba illa su kadaita Allah da bauta su bauta ma Allah nan da yake alwahid Allah bai yi musu umurnin su bauta ma isa kamar da yake cikin suratul bayyina wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin kenan wannan shine umurni da Allah madaukakin sarki yayi ma dukkanin al'ummomi ma anna tafsiriha malace tare da cewa tafsirin wannan aya allazi la iskala fi tafsiri wanda yake bayyana abun karara wanda babu wani iskal babu wani cudayya a ciki babu wata kura a ciki abunda ayar take kira take bayyana shine fa'atul ulama wal ubbad fil ma'siya ma'ana da'a da biyayya ga malumai ko mabiyan Allah cikin sabon Allah ma'ana kaima wani malami biyayya cikin sabon Allah tamkar ka rike shi ne wani ma'ana abun bauta saboda annabi yace la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a da biyayya ga wani taliki cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala ko uwa ce ko baba ne ko shugaba ne innama fa'a fil ma'ruf annabi yace da'a tana tabbatuwa ne cikin abun da yake alkhair in wanda ya tsohe ka ko ma'aifinka ya saka cikin alkhairi to za ka yi masa da'a da biyayya Allah kadai subhanahu wa ta'ala da manzonsa in sun zana ma mutum to kai tsaye za ka aikata bakin gwargwado amma wani makhluki bai da wannan hurumi na tsara ma mutane shari'a ko rayuwa in ta ci karo da shari'a to ba za a yi masa da'a ba to wannan aya ta bayyana yi ma malumai ko mabiyan Allah da'a cikin zunubi cikin sabon Allah shine ayar take nufi da surriki ma'ana malumansu da masu bautan Allah daga cikin su surrike su arbaban min dunillah malici la du'a'uhum iyahum ba wai ayar tana nufin kiransu ko bauta musu ko dokar su waɗansu abubuwa da ake rinka roƙonsu a yi musu da'a cikin zunubi shi ne ayar ta bayyana kamkar sun rike su ne alloli ko ba bayan Allah wa min ha qaulul khalil cikin wannan matsala akwai faɗan annabin Allah Ibrahim alaihi salam lil kufa zancen da ya gaya ma kafirai ce innani bara'un mimma ta'budun lalle ni na barranta ga dukkan abun da kuke bauta ma ba ni ba bautan allolin da kuke bauta ma to cikin wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sahabbai irin fama da Ibrahim ya daji da zuriya wurin tabbatar da la ilaha illallah saboda ya zo karara shi kadai ne lokacin musulmi duk al'umma ba wanda ya karbi wannan la ilaha illallah saboda suna bautan gumakai to sun yi taron dangi akan Ibrahim domin su kashe ta shine mala yace wannan magana da Ibrahim yayi bai tsaya a nan ba fattasna min al-ma'budin rabba Ibrahim ya fidda cikin waɗannan abubuwan bauta ya hidda ubangijinsa a lokacin da yace na barranta daga abubuwan da kuke bauta ma kaga Allah shine abun bauta ko to akwai abubuwan bauta da yawa wani na bautan rana wani na bautan wata wani na bautan kabari wani na bautan kaza yace ba ni ba bautan waɗannan abubuwa sai kibanta ubangiji sai ya hidda cikin waɗannan yace illal ladhi fatara kenan istifnakin da shine tabbatarwa cewa bautar ta tabbata ne kadai ga Allah cikin wannan aya malumai sun yi muwafaka cewa fassarar la ilaha illallah ta bayyana karara na farko innani bara'un mimma ta'budun an samu la ilaha la ma'budu bihaqqi illa allazi fatarani an samu illallah da ma'abu biyu ne la ilaha illallah ta kumta korewa da tabbatarwa kaga mai bautan dango kace la ba a bauta mu dango mai bautan rana la mai bautan kabari mai bautan kaza sai kace illallah ai wannan bauta bata dace ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala wa zakara subhanahu Allah mai tsarki ya ambata anna hadhihi albara'a wannan bara'a da Ibrahim yayi wa hadhihi almuwalat da wannan shibinta da yayi هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله وأن شيني ف...
fassara
na la ilaha illallah fa qal Allah ta'ala yace wa ja'alaha kalimatan baqiya Ibrahim yasanya wannan zance na innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdi yasanya sai zamu zance baqiya wanda ke wanzuwa wanda yake tabbatuwa fi aqibihi ma'ana a bayansa la'allahu yarji'un yana sa rai yana tsammanin bayan mutuwarsa za a dawo akan wannan kalima da la ilaha illallah kamar yadda yake tabbata anan lokacin masu shirka sun hi kowa yawa yanzu kuma masha Allah ba wata duniya kwace zaka samu masu tauhidi masu tabbatar da wannan kalimatu shahada wanda annabawa sun kai kira zuwa ma'ana ga sanin ma'anarta da bautan Allah akan wannan kalima mai tsada ita ce al-urwatul wuska annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda maganar sa ta karshe ta kasance la ilaha illallah to ya san dan aljanna muna roƙo Allah ta'ala yayi muna gamdakatar ya rabbal alamin alhamdulillah summa salatu wassalamu ala asalin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in.